dauda lawan dare rana kina haskake dare ga face lady chai zan fara giwari gida giwari gida
hajiya muri ya garkuwa ai inda rai babu damuwa ke face lady ce ta zan fara majinjina farar uwa
hajiya muri ya garkuwa ai inda rai babu damuwa ke face lady ce ta zan fara majinjina
Aisha, Hajiya Zara, Ugaideki, Machang Ali, Aiki.
Ali Bungudi ne Hajiya Nafisa Akai dake Matan Zahra Din Imamci Hajjaje ne